This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Shire. Tare nake da Aisha Mu'adu da sauran abokan aiki cikin shirin manasar shirin yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
Hawwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi watsi da sunan kasar China a hukumance cikin wasu sauye-sauyen da ta yi akan bayanan kasar a adireshin ta na yanar gizo. Jami'an tarayyar Turai sun gana da takwarorin su na Amurka don warware barazanar takaddamar kasuwanci. Sannan Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa asarar tattalin arzikin da Siriya ta yi a sanadiyar yakin kasar ya kai dala biliyan 800.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji cewa jakadan Amurka a Najeriya Richard News Jr. ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar raya kasashe ta Amurka USAID take yi na tallafawa kungiyar Boko Haram a Najeriya.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Babu wani abokin Najeriya da yake Amurka karfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram.
Za kuma ku ji yadda tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Ibrahim Bada masu baban gida ya ce shakka babu hakika marigayi Moshood Abiola ne ya lashe zaben watan Yuli na shekarar 1993 wanda gwamnatin sa ta soke a wancan lokaci.
Lakin duk abinda gwamnati na ta gudanar soke zaben 1993.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahotannin amma da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An yi waje da jamhuriyar kasar China. An shigar da kasar China. Wannan yana daga cikin sauye-sauye masu muhimmanci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a shafinta na yanar gizo akan bayanan kasar China wanda ta yi watsi da sunan kasar a hukumance wato Jamhuriyar Al'ummar China a madadin China kawai. Gwamnatin tsohon shugaba Joe Biden ta yi ta'ayyana gwamnatin Beijing da PRC a takaice tun bayan da tsohon shugaban Amurka Richard Nixon ya kulla alaka da Beijing da ya kawo karshen amincewa da gwamnatin Taipei wanda a hukumance aka santa da Jamhuriyar China. Amurka ta ci gaba da mu'amalar diplomasiya da gwamnatin kwamisancin da ke cikin ainihin kasar yayin da dangantakarta da Taiwan ta sauya daga ta hukumance zuwa ta aminiya. Daraktan cibiyar Global Taiwan Institute Russell Haisiao ya fada wa muryar Amurka cewa ya kamata Taipei ta maji dadi cewa sauye sunan China daga PRC zuwa China kawai ba wai yana nufin sauyin doka bane ga Amurka. Gaskiyar lamarin ita ce har yanzu Amurka tana mutunta wannan dokar ta One China. Sannan dangantakar ta diplomasiya tsakaninta da Beijing na nan daram kana dangantaka mai karfi ba a hukumance ba da Taipei. Wani babban jami'in tarayyar Turai da ke neman kunna wata takaddamar kasuwanci ya jaddada muhimmancin mutuntuba mai ma'ana da adalci a kasuwanci yayin wata ganawar sa'o'i hudu da jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba. Shugaba Donald Trump ya jefa haɗin gwiwar shekaru aru-aru tsakanin Amurka da Turai cikin rudani bayan da ya sha alwashin laftawa kayayyakin Turai da ake shigo da su Amurka haraji wanda yace zai sa kwatankwacin harajin da Turai ta laftawa kayayyakin Amurka. Tsarin Trump na adalcin haraji zai kuma kunshi harajin da ake biya akan kayan da ake saye wanda yayi kama da harajin da ake biya idan an sayi kaya a Turai wanda ka iya sa farashin kayayyakin da ake shigo da su su haura. Sannan ka iya kunna wata takaddamar kasuwanci mai girma idan ita ma Turai ta dau matakan sanya harajin gayya. Shirin raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya ya fada cikin wani sabon rahoto da ya fitar jiya Alhamis cewa za a yi akalla shekaru 50 kafin tattalin arzikin Syria ya sake komawa yadda yake gabanin yaki. Sannan idan ci gaban ta na yanzu ya ci gaba da tafiyar hawainiya ta yi ta kwashe shekaru 50 kafin ta farfado. Al-Dardi wanda ya yi ma manema labarai bayani ta yanar gizo daga Nairobi ya ce yawan mutanen da aka samu sama da ƴan Syria 600 da suka mutu a yakin da kuma wasu 113 da yaki ya tilasta musu barin kasar da basu san makomar su ba da kuma asarar kadarori wanda karyewar darajar kudin kasar karewar kudaden ajiyar su a kasashen waje yawaitar rashin aikin yi da kuma kasancewar kaso 90 na al'ummar kasar sun fada talauci ya dada muna da lamarin da yasa sake farfadowar tattalin arzikin kasar ya kasance mai kamar da wuya. Rahoton ya nuna cewa shekarar da ta gabashi fara yakin yawan kudaden shigar kasar ta Syria ya kai dala biliyan 62 a duk shekara. Sannan yawan girman tattalin arzikin kasar ya karu da kaso 5 cikin shekaru 5. A halin yanzu kasar tana samun dala biliyan 29 a duk shekara wanda ya gaza rabin kudaden da take samu a duk shekara a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kada Aishin za ta sake shigowa da ci gaban labaran amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu birnin Abuja a Najeriya. Inda wakilinmu da ke can Madina Dauda ta shaida mana politin da jakadan Amurka a Najeriya Richard Mills Jr. yayi inda ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar nan ta raya kasashe ta Amurka wato USAID ta yi na tallafawa kungiyar Boko Haram.
Jakadan Richard Mills ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so. Mills ya ce an ayyana Boko Haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje tun a shekara 2013. Saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaka da su.
There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States.
Anan Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da yafi Amurka karfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa kuma tabbas da a ce sun taba samun shaidar da aka gabatar wa Amurka cewa ana karkatar da kudaden hukumar zuwa Boko Haram nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, inji Jakada Mills. To sai dai duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, majalisar wakilai ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai bincike kan wannan batun. Kamar yadda dan majalisar wakilai daga Yamal Tudeba ta jihar Gombe Inuwa Garba ya shaida mani,
da kungiyoyi irin NGO da suke kasan nan da abubuwan da suke gudanarwa wanda abun shi kansa abun ayi tambaya ne domin irin biliyoyin da yake shigowa kasan nan daga 2022 zuwa 2024 wannan kungiya ta USAID ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan 2 na dala da miliyan 700 Najeriya. Amma halin da ake ciki a yanzu a wasu guraren da aka ce an shigo da kudin da a taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira, wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu, yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu, wasu suna zaune da nake miki magana na wasu basu karya ba, ba abinci, ba gurin kwana, ba makaranta, ba ruwan sha, ba hanya, ba hope. So don haka wannan zamu bi kamar yadda na kawo kuduri kuma mu ga ina aka kwana. Na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro musamman harkar Boko Haram wanda ta yi kace-kace da arewa maso gabacin Najeriya, yanzu ta canja salo ta koma arewa ta yamma. Gashi da yanzu abinda ake magana ke kin sani, kowa ya sani cewa idan ka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da Niger babu magana zaman lafiya kam, sai dai kale abun ya canja salo. Duk kasar da bata da tsaro to bata da tattalin arziki, bata da ingantaccen ilimi, bata da ingantaccen harkar noma. So da zaran wannan abubuwa ba sa nan to fa dukkan wata masifa Allah ya sauke ana tare da ita.
Jakada Richard Mills ya ce burin kasar Amurka shine karfafa dangantaka tsakaninta da kasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa domin ganin an samu ci gaba mai dorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Yan sandan Isra'ila sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a cikin motocin safa a tsakiyar Isra'ila a jiya Alhamis a wani lamari da suka ce yayi kama da harin mayaka. Ba a samu labarin wani da yayi rauni ba. Jami'an yan sanda sun garzaya wurin fashewar a Bat Yam, wani birni dake kusa da Tel Aviv, sannan sun bincika don gano waɗanda ake zargi. Yan sanda sun ce sashen yan sanda mai kula da al'amuran bama-bamai na kokarin gano ko akwai wasu abun fashewar da aka dasa. Kakakin yan sanda Asi Haruni ya shedawa kafar labaran talabijin na Channel 13 cewa sun gano wasu abu masu fashewa a wasu motocin safa guda biyu. Ya kuma bukaci al'umma su kasance a fadake, sannan su kai wa hukumomi rahoton duk wani abu da suke zargi. Gwamnatin jihar Adamawa ta yi watsi da cece kucin da ake yi ta ruguje wasu mukaman sarautun gargajiya da wasu kafafan yada labarai da kuma dandalin sada zumunta suke ta yadawa. Ga karin bayani da wakilin muryar Amurka a Adamawa Lado Salisu Garba ya aiko mana.
I call on all districts concerned to transfer their loyal rights and privileges to the new emirates and chiefdoms. Hence, traditional titles acquired from their own emirates and chiefdoms are hereby dropped.
Gwamnan yayi wannan jawabi ne a filin taron mika sandan girma dake karamar hukumar Madagali wanda ke zama ɗaya daga cikin masarautun da ya kirkira guda bakwai a jihar Adamawa. Mutun da ya zanyo cece kuce da ya madidi a kafafan sada zumunta kan cewar aiko gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya tunkuɗe dukkanin masu mukamin gargajiya a jihar, lamarin da ya sanya ƴan jihar Adamawa bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da wannan batu, inda wasu ke ganin cewar lalle gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya cire manyan mukamin gargajiya da suka hada da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Mr. Boni Haruna da dai ire-iren su. Alhaji Sani Abdurrahman na ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmaya a jihar Adamawa wanda ko yake da wannan ra'ayi na kan cewa
ina fahimci abin da ya faɗa yace duk wani title holders mana duk masu rike da title mana suna na sarauta ya rusa su. In ka dauko inda aka bada misali har shi kansa duka mamubi boni wazir Adamawa turakin Adamawa da sauransu duk ya rusa, sai dai in su sulami da suna so su sake turawa saboda sake tabbatarwa shi kuma sai ya yarda ya sa hannu. Kaga duka ba neman zaman lafiya bane, nema ne na husuma.
Shi kuwa da Tamadi Abba wanda ke zama malami a jami'ar Maudibu Adama a nan jihar Adamawa kuma mai karantarwa a tsangayar tarihi a wannan jami'ar, sannan yana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum, shi ma ya bayyana nashi ra'ayi dangane da wannan batu.
Yana gaya wa wayannan sabbin masarautu da ya kirkiro cewa duk wani hakimi da yake ƙarƙashin masarautu na da yanzu ya dawo yana ƙarƙashin masarautun sabbi wanda ya kirkiro su. To wayannan hakimai su sani cewa daga yau biyayyansu da kuma duk abin da suke yi a da a ƙarƙashin masarautu na da zai dawo ƙarƙashin sabbin masarautu inda suke. Haka kuma duk hakimin da yake da rike da wani title holders wanda suke rike da shi a ƙarƙashin dukkan masarautu na da, to su sani waɗannan sun bar su a wurin. Yanzu gwamna ya ci gaba da cewa sabbin masarautu da aka ƙirƙiro majalisar sarakunan su ne za su sake zama su duba title da za a ba su wanda zai tafi da irin ɗabi'ar su inda suke.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna cikin birnin na Abuja, fadar gwamnatin Najeriya, inda a wannan karan wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ya shaida mana yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida da aka rika yi wa lakabi da IDB ko Maradona ya ce ko shakka babu marigayi Chief MKO Abiola shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya na shekarar 1993 da gwamnatinsa ta soke a wancan lokaci.
Na
do alhakin duk abin da gwamnati na ta gudanar da wuce zabalin da 993 na daga abubuwan da suka zama masu tsauri a rayuwata yanzu janar baban gida bayan tabbatar da cewa Biola cika dukkan sharuɗan lashe zaben wajen yawan ƙuri'a da kuma samun adadin yankunan da ake bukata janar baban gida ya yaba wa gwamnatin tsohon shugaba Buhari dan ayyana Biola a matsayin tsohon shugaban kasa duk da hakan ya faru bayan rayuwarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da ya bita littafin mai shafi 420 a gaban mahalarta da suka hada da shugaba Bola Ahmed Tinubu da janar Yakubu Gawan ya kawo bayanin yadda baban gida ya kwance da marar dinka bayan kisan gilla ga janar Murtala da kuma yadda juyin mulki ya kawo Buhari kan mulki Alif da 983 ta sake juyin mulki Alif da 985 da baban gida ya hau da labarin su janar Mamman Batsa wanda aka yanke hukuncin kisa sanadiyar juyin mulki haka ne ya kawo lakabin baban gida da ya hada da Maradona dan yadda ba a gane matakin da zai dauka sai ya cimma nasara sai Evil Genius da ke nuna hasabi bancin sa a aikin soja janar Muhammad Barau mai ritaya ya ce yayi aiki da janar baban gida kuma har yau ya ce bai ga wanda ya ayyukan raye kasa irin sa ba
bazan lissafa maka social development da aka a Nigeria ba har yanzu ko ba wanda yayi nashi amma ba mai magana bane kaga ko a wancan lokacin saboda mu mutanen kasa ba mu fahimci tunanin sa ba mu muka fara zuwa nan muka bude dinnan min tarayya da shi dan da ba dan wannan abubuwan ba gaskiya sai dai a ta zaman labari shi yasa nace maka namiji ne in fact na taba yin labari da shi ne gurin shi na ga yamshi nace rake dai da yace ba sa maka suna yace menene Muhammad yace na sa maka sahibul jinna ya fashe da dariya saboda din da ka kullu wallahi yana gaba da kai
wasu katsinawa da baban gida ya fara kirkiro musu jiya Alif da 987 da jihar Akwa Ibom sun nuna ba za su manta da tarihin ba
to na Alhaji Garba Wise mataimakin vice chairman 5 star Alhaji Nura Ata Buntuwa a gaskiya jar baban gida ba za mu ta'ummanta da shi ba a Najeriya musamman mu yan jihar Katsina kuma yan arewacin Najeriya mun tabbatar da baban gida na kishin arewa kuma yana san arewa
sunana Alhaji Nura Ata Buntuwa muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana ta kaddamo wannan littafi na janar Ibrahim da masu baban gida mu ba za mu ta'ummanta da shi ba wanda ya dauko mana Abuja daga Lagos headquarter ta dawo gashi ci gaba ya bunƙasa a fadin arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya
baban gida wanda yace yanzu yana shirin cika shekara 84 a duniya yayi fatan ko bayan ransa dakin karatun sa Amina ya amfani jama'a wajen binciken ilimi an tara biliyoyin naira a wajen taron inda Abdul Samad Rabiu ya bada kaso mafi tsoka na naira biliyan 5 sai General Theophilus Danjuma ya biyo baya da naira biliyan 3 Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba
manuniya
cikin gwamnatin da ake kira shadow government a turance na neman samun gurbin zama a Kano kane kane
da ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow government a jikin abba suke ba da labarin me ma abba yake ciki
a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken ne amma tun da America ta kyankyasa idan ba ya hankali ba zai zama yayi
game da maganar hada kasafin kudin kusan shekaru 5 a lokaci guda a Nigeria kuwa ministan yada labarin Nigeria ne ke cewa ai a fili ake komai babu buzne-buzne
ba sababbin kasafai bane na kasafin kudi bane duka wato kari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi da wannan kasafin kudi da na 2023-2024 din za a gama shi cikin jin sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi bane
a gane kuwa ganin gargada daga dagadar gaya wa duniya ana neman tsohon ministan kasafin kudin kasar ne ya ja hankalin wasu mutane
mu dai muna support OSP yayi investigation shi wanda ya doki wani abu na kasa ya mayar da shi
ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum yayi wanted haka nan kan me
wadannan ba so mun ta umka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za ci wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci lokaci kuma sannan mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kukan saurare shi koda ko a ina ne shiri na 209 cikin jerin shirin manuniyan da yake waya karkara da burani mai yuwa kuma maganar burgar business biranen ce ta sa ƴan adawa a jihar Kano suka fito da salon bibiyar gwamnatin jihar ta hanyar tattara bayanai koda ko wani sirri ne masana harkokin siyasa a duniya irin su Dr. Said Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero dake Kano sun fara baje bayanin bayyana wa duniya tarihin tsarin shadow government din da ake cewa ai tsari ne sananne
a tarihance da kuma al'adance abinda ake nufi da shadow government shine wasu wadanda suka taba rike mukami na minister su zama suna kula da wata ma'aikata wacce take da sabon minister kuma a jingila ne daga baya kuma wasu kasashe da suke tsarin parliamentary suka dauka wato ga ma'aikata ga minister ta amma sai kuma wani wanda ya taba yin minister sai dinka bibiyarsa yana ganin me ake a wannan ma'aikatar wannan shine abin da aka sani amma dawowar Donald Trump karo na biyun nan a America ɗan majalisar America na jam'iyyar Democrat wanda su suka fadi zabe sai wani ya talle yace ya kamata su shigo da tsarin shadow government
dama tambayar da nake so ne wa Dr. Kiran cewa a tsari na shugaba mai cikin iko bai da gurbi kenan
kwarai a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko amma tunda America ta kyankyasa idan ba ai hankali ba zai zama yayi wanda zarar ta yi to duk inda ake tsari irin na America nan shugaba mai cikakken iko zaka ga abin ya zo ya zama yayi
shi kuwa shugaban sabon bangaren da ya balle wa jam'iyyar NNP din da ke mulki a jihar Kanawa sanata Masud El Jibru doguwa cewa yake da alamu dai ƴan adawar Kano sun fara kokari ne na kwakulo abubuwan da za a ce suna neman yi wa gwamnati tone-tone
wannan abin da su kansu ƴan hamayya suka yi tumurata da mu ne a tsaye kuma ina fata mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf kada ya dauki wannan abin da wasa ba tun yau ba nake ta tunani a ina ake samun mutanen da suke zuwa suke bada sirrin gwamnati idan ka dubi irin abubuwan da Musa Ilyasu yake cike mamaki a ina yake samu labarin ashe tintintini akwai shadow government haka kuma yanzu da na dade bincike sai naga ashe ma a nan jihar Kano kowace minister akwai irin waɗannan wakilai na shadow government wanda suke bada labarin abin da wannan minister din take faruwa wa isan yawan mutanen shadow government da suke minister of works ta jihar Kano wa isan yawan mutanen na shadow government da suke minister of education wa isan a environment
wa isan ai ba ya cewa dama aiki an hamayya ne sai suka wasu binciko raunin gwamnati
ai idan ka duba ba magana ce ta binciko raunin gwamnati ba kadai kamar mutane ne aka saka su domin su je su gano wani abu da ake na daukar kafa to kuma ita kafa ba za a iya daukar ta ba sai an dasa mutane kai ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shedo gama a jikin abba suke bada labarin me ma abba yake ciki
game da maganar ƙara jibga kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya kuwa ministan yada labarin tarihin Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi ne yake cewa ai babu wani abu da gwamnatin Tinubu ke yin shi a kudindine
a tsari ne na shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi a yi mutane bayani daga lokacin da aka yi aka shirya wannan budget din kawo lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu kai fa sai ya fara ƙara samun kuɗi yace ah to tunda an samu ai kuɗin da ba na mutane ne amma da shi cikin budget a yi mutane aiki da shi ƙarin ya koma trillion 54.2 wannan ragadi da ake ciki in Allah da cikin wannan shekara za a fara samun sauki
minista tunda ake kasafin kuɗi a Najeriya ba a taba kasafin kuɗi da za a ce a cikin shekara daya an aiwatar da kasafin kuɗi har zuwa na biyar shine na shekara 2025 ba sai wannan karan to waɗannan kasafin kuɗi da aka cushe su menene tasirin yin haka
to na farko dai ba cikin shekara daya bane aikin zai zo ke magana 2003 wato abin da nake son yin bayani ƙari ne da garan bahul ake ma wannan kasafi da wannan kasafin kuɗi da 2023-2024 din za a gama shi cikin jin sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba dai shi yasa ai inda laifi ne da majalisar kasa ai kaga da ba su yadda ba kaga ana kai masa suka amince saboda bai saba ma doka ba
a gane kuwa shelar neman tsohon ministan kuɗin Ghana Mr. Ken Opori Attabisa zargin kwanton kwashe kuɗi ne yasa mataimakin daraktan zabe na jam'iyyar NDC IEC mai mulki Malam Mahdi Jibril ne ya ga wa duniya cewa ai wannan tsarin sage tsantsar tsantseni ne
mutum ewa OSB na neman the former finance minister party na support at any given time abin da zai kawo mu solve issues of corruption in akwai shi isa kuma ASP candidate yake shi yake ba batun wani government bane independent body ne da yake shi yake yake shi isa ne ce wani neman finance minister kan batun corruption masu a ce masu masu siyasa manda politicians ko ba yaushe aka kare mulki me shi da wani abu shi a ce ya shi ture ya je duba lafiyarsa isa wangan da shi ke kira cewa kaman ina neman shi ya zo mana OSP ya gani kaman politics from minister finance ke yi kaman ya je duba jinya kai shi ko mu ne kuma duka nan wasan da yake ankalin mutane kaman da shi jinya kai shi ya zo domin inda government shi da kan mulki da bai je ture ya je da shi ba kan shi ba isa mu dai muna support OSP yayi investigation shi wanda ya duki wani abu ga kasa ya mai da shi
sai da kuma malam Saddat Hamisu bako na jam'iyyar adawa ta NPP ya ce sanar da neman tsohon ministan kudin ganan gangara gangarar gabzar yan adawa ce kawai ke kara fitowa a bayyane
wanga wasanni da special prosecutor ke ina gari ya kamata ya bari dan anawa ra'ayi da ra'ayi mutane da yawa wasa yake yi dan in kana neman mutum akwai yanda zaka yi ka neme shi ba ka exhaust dukkan wani mechanism da ya kamata kai ka neme shi har ka sa mai wanted ba ba kai wannan duka ba kawai daga bisa shi ka rubuta wai kana neman shi ga ko ya zama wanted in any case shi ba wa Allah da kuke nema ya zo muku da letter through lawyer shi duka ya ce ga inda yake ga yanayin da yake ciki shi sa yayi ready duk lokacin da zai samu lafiya yayi ready ya zo ya ansa kowani irin question ni to menene kuma nan zuwa inda ka yanzu ka ma yi shi wanted yanzu wani case ma ke kan shi ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum yayi wanted haka nan kan me kai duba ya sunanta Ferdinand Tamakulu court ya je linta special prosecutor bai sani bane yayi ta wanted ita da aka tu je linta ma baka neme ta tazo ta save ba wanga da ba wani case kan shi ka zo ka ce wai shi ne mu wanted ya da ce kenan look ba muna support wai wanda ya ci kudi ko wani yayi laifi kan lawyer aiki ba to kan don no muke sai yayi aikin shi yanda ya kamata amma a bi ka'ida
tutun da zamu yi bajin muke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake cewa musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya daga nan kuma babu damar a ce gwamnati ce za ta ci gaba da yi musu cefane domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 826 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kanta ne kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kwane-kwane ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
an gaida Isa Lawal Ikara sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar juma'a
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana imam Muhammad Suleiman Abu Suleiman jin imam na Sultan Bello Masulake babban birnin jihar Kaduna a arewacin Najeriya azumi yana koyar da mu abubuwa masu dumbin yawa shine hakuri da kuma zama lafiya to zan dauki abubuwa da yawa ya koyar da mu amma zan dauki magana akan zaman lafiya in yi magana akan tsaro da kuma kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi duniyar mu tana bukatar tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa walladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa inda suka yi imani basu taku da imaninsu da zalunci ba zalunci anan shine hada Allah da wani to duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan wadansu to ba za a samu tsaro da kwanciyar hankali ba duk lokacin da daula ta zama tana da adalci tana ba kowa haƙƙin shi to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali saboda haka muna kira dukkan al'umma da su yi kokari ko wanne
tsaya kar yi zalunci kar kuma a cuci wato sashi cuci sashi hukumomi kuma su adalci in Allah da za a zauna lafiya muna godewa Allah madaukin sarki Allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Masu aro baki daya da haka shirin namu ya kawo karshe a wannan lokaci A madadin Aisha Mu'azzam da ta taya ni gabatar da shirin sai dadi Bala'i da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washirin ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjiman ku.